Mita 88.5 da Life Mirror zamani Abubakar Sabo daga babbar kotun shari'ar musulunci dake zamanta a unguwar Hotoro kusa da masallacin Juma'a karkashin mai shari'a Shehin Malami wato Alkali Abdu Abdullahi Wayya, inda matan nan da muka labarta muku a baya mai suna Barira Isa wacce ake tuhuma da ta bata wata makociyarta suna, wata tace tana bin maza danta kuma dan shekara 2 shi ma ta haife shi ne ba ta hanyar halal ba, sannan mijinta ma yana yawan magana da mata ko kuma yana yawan zuwa gurin mata. Kuma a baya ta amsa cewar bata aibata danta ba, amma dai ta san ta ce mata karuwa. Kan haka ne mai shari'a Abdu Abdullahi Wayya ya aje ta ko mu ce ya tura ta aje a gidan gyaran hali, bayan kuma an dawo ne kotun ta hukunci inda ta tsaura wannan mata shekara guda. Wannan mata wato Barira da ake tuhuma da wannan laifi na bata suna ya daure ta shekara guda ko kuma zabin taron naira 50,000, sannan kuma ya gargade ta da ta iya bakinta a duk inda ta samu kanta. Bayan nan kuma a dai kotun akwai wani matashi mai suna Adamu Albauchi wanda direba ne na wani kamfani da yake kamfanin zirga-zirgar motoci ne mai suna Tanzal Travel, wato suka bashi kaya domin ya kai daga nan Kano zuwa Lagos, wani kaya ne ko mu ce ridi da zai kai can jihar Lagos, wanda suka kiyasta cewar bayan ya tafi a hanya ya salwantar da na naira 685,000. An kuma gurfanar da shi a wannan kotu da tuhumar cin amana da cuta, wanda bayan an karanta masa kunshin tuhumar bai fa musa ba, ya ce ya san da wannan kuɗi amma dai shi mota ce ta lalace da kuma ta lalace a hanya can wajen kwara, anan ne ya tsaya saboda baya da zai gyara sai ya ɗibi wani daga cikin kayan ya siyar. A cewarsa shi kayan da ya siyar na naira 80,000 ne, ba 685,000 ba. Kan haka ne alƙalin kotun mai shari'a Abdu Abdullahi Wayya ya daga zaman zuwa ranar 15 ga wannan wata da muke ciki na 7 na wannan shekara ta 2021, sannan ya sanya shi a hannun beli kan cewar duk wanda zai yi belin sa sai ya kasance yana zaune ne a ƙwaryar Kano, sannan kuma zai aje naira 20,000 ko da zai tsire wa kotu. Sannan kuma dan sandan kotun wato Isa Dan Zuru zai je ya gano gidansa, sannan mai unguwar yankin zai tabbatar da cewar mazaunin yankin ne. Mita 88.5 da La FM da zamani Abubakar Sabo daga babban kotun shari'ar musulunci da ke zamanta a Hotoro kusa da masallacin Juma'a karkashin mai shari'a Abdu Abdullahi Wayya.